الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da karatun littafin sharhin aqidatul wasitiyya na Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. To yau za mu tashi qauluhu la samiya lahu, ko muna cikin bayani game da ayoyin Allah. Dama ya ce ilhadi yana shiga ga abubuwa biyu, yana shiga ga sunaye da siffofin Allah, sannan yana shiga ga ayoyin Allah. Mun yi ilhadi ga sunaye da siffofin Allah. To mun faru bayani game da ayoyin Allah da kuma yadda ilhadi ke shiga gare su. Sai ya fara ya ce ayoyi sun kasu kashi biyu, akwai ayatun kauniya, akwai ayatun shari'iyya. To sai ya kawo magana Ibn Taymiya, shi asalin mai littafin Aqidatul Wasitiyya, inda Ibn Taymiya ke cewa walla yukayyifuna, su ahlus sunna wal jama'a basu yin takayifi. Takayifi shine kaifa kana kaza, basu neman yaya aya kaza ta kasance. Walla yumathiluna, hakan ga basu misalta sifatihi, siffofin Allah bi sifati khalqihi, da siffofin halittunsa. La'annahu subhanahu, domin shi Allah tsarki ya tabbatar mishi, la samiya lahu, babu takwara gare shi, takwara mai suna irin sunanka, sunanka Muhammadu. To ga wani can shi ma Muhammadu aka ce mai, kaga takwara kenan, shine samiya. Samiya daga ismun aya al-musamma bismika, wanda ake kira da irin sunanka, shine samiya. Yace domin shi Allah bai da takwara, ko kaji an kira wani da irin suna Allah ba ana nihin sunan su sun zama daya ba. Cikin sunayen Allah akwai al-kabir, to ko kaji an kira wani kabiru, to kakka taba daukar irin suna Allah ne. Allah bai da takwara, wala kufu lahu, babu tamka gare shi, wala nidda lahu, kuma babu kishiya gare shi. Wala yuqasu bi khalqi, hakan ga ba ayin kiyasin sa shi Allah da halittunsa subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce maganar Ibn Taymiya, ko to ita ce zai fashin baki. Yace qauluhu, maganar Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala, da yace la samiya lahu, Allah bai da takwara. Dalilu zalika, dalilin wannan, me dalilin cewa Allah bai da takwara? Qauluhu ta'ala, fadar Allah madaukakin sarki cikin suratu Maryam, yace rabbus samawati wal ardi, ai huwa rabbus samawati, sai an ka shafe huwa, sai an kawo khabari kawai, shi Allah shine ubangijin samai da kasai, wa ma bainahuma, da abin da ke tsakanin su. Fa abuduhu, to ka bauta mai, in ka yadda shine ubangijin samai da kasai, ma'ana shine mamallakin su, shine mahallicin su, shine mai tasarrufi cikin su, samai da kasai da abin da ke tsakanin su. To fa abudu, ka bauta mai, wasdabir li ibadati, kuma kai hankuri ga bautar. Ashe bautar Allah sai an kai zuciya ne, sai an yi hankuri, saboda ba dadi gare ta ba. Ga hunturu, ka shige cikin bargo, ka dunkule can, sai ka ji ladan na as-salatu khairun minha, kaga sai ka ba rayuwa, sai ka yi hankuri, haka iya jaye bargon nan, ka taho ka ɗebi ruwan sanyi, ka yi alwala, ka taho masallaci, iska na bugun kunnuwanka. Don haka bautar Allah sai an yi hankuri yana daga cikin nau'ukan hankuri uku. Mallan sun ka ce hankuri ya kaso kashi uku: hankuri ga bautar Allah, abinda Allah ya ce ka ba rayuwarka hankuri, bai da dadi, al'adar rayuwa bata cika son abin da da'a ga Allah ba. Inna nafsu la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. To kaga hankuri ga biya Allah, sannan hankuri ga barin saba ma Allah. Kana son abu kaza, amma kuma haram ne Allah ya haramta, to ka ba rayuwarka hankuri, ka kama kanka daga gare shi, hankuri ne. Sannan hankuri ga musibbin da Allah zai jarabce ka da su, ko ga addini ko ga duniya. To waɗannan su a hankuri nau'i uku. To sai Allah ya ce ka bauta mishi, wasdabir li ibadati, kuma ka yi hankuri, ka yi jimriya ga bauta ta yi. Hal ta'lamu lahu samiya, kaga waɗanda ba su da hankuri shi zaka, ko sun hara bauta Allah, wani abu na bauta Allah, sai kaga sun bari. Hal ta'lamu lahu samiya, ka taɓa sanin wani takwara gare shi sami? man ismuhu mithla ismihi shine samiyun, wanda suna ne yake kwatan kwacin ka san wani takwarawa gare shi shi Allah. Hal din ga da Allah yace hal ta'lamu lahu samiya istifhamun, hal istifhamiya ce, istifhami shine tambaya, ta tambaya ce. Lakinnahu sai dai shi wannan tambayar bi ma'anan nafi, tana da ma'anar korewa. Hal ta'lamu lahu samiya, eh ka san wani takwara gare, ma'ana babu wani takwara gare shi, kaga an kore kenan ko. Istifhami ce amma da ma'anar nafi, korewa. Wayatin nafi, nafi yana zowa bi sigatil istifhami, da siga ta tambaya, li fa'idatin azimatin, domin fa'ida mai girma, wa hiya tahaddi, shine challenge. Yan ana son a jeho challenge ga mutane, to sai a zo kore abu za a yi, maimakon a ce babu abu kaza, to sai a zo da shi da sigar tambaya kaman nan. Na Allah korewa yake son ya ce Allah bai da takwara, amma sai ya zo da shi da sigar tambaya. Hal ta'lamu lahu, kaga yanzu ba cewa an kai gaba ɗaya babu ba, kai aka tambaya yanzu, kai aka son ka bada amsa, kaga challenge kenan. Yana da bambanci da a ce Allah bai da takwara, kaga ba a nemi comment daga kowa ba, muna tare. Amma yanzu kai abokin magana a ce ka san wani takwaran Allah, kaga challenge na an ka jiwa, in ka sani faɗi, kaga tahaddi kenan, challenge shi ake kira kalubale da Hausa, da Turanci a ce challenge, an yi challenging ɗinka. In ka san wani wanda a takwaran Allah, kawo mana shi. Kaga ma'ana, ma'anan magana Allah bai da takwara, amma maimakon a gajiye shi ka a ce Allah bai da takwara tashin harko, bari a jiha ma challenge, kai aka son ka faɗi da bakinka cewa Allah bai da takwara, ka san wani takwaran Allah, kaga sai ka ce a to shi kenan magana ta ƙare, muna tare. To yace nafi yana zuwa da siga ta istifhami, istifhami shine tambaya. Nafi yana zuwa da siga ta istifhami, li fa'idatin azimatin, domin fa'ida mai girma, wa hiya tahaddi, shine ƙalubale, in ana son a jefa ƙalubale ga mutum. To maimakon a ce babu abu kaza, sai a zo ka san abu, akwai abu kaza, sai a jama tambaya. La'anna hunaka farqan, domin akwai bambanci, bayana an aqulu, tsakanin in ce la samiyya lahu, Allah bai da takwara, kaga an kore nafi kenan ko. Akwai bambanci tsakanin in ce la samiyya lahu, au koko in ce hal ta'lamu lahu samiyya, ka san takwara ga Allah, akwai bambanci. La'anna hal ta'lamu lahu samiyya, domin wannan da yazo da siga istifhami mutadamminun, wanda ya kunsa ne linnafi ga korewa, wal tahaddi aidan, da kuma jeho kalubale, ya kunshi korewa, ya kunshi kalubale. Amma in an ka ce Allah bai da takwara, kaga korewa ɗaya an kai, amma ba a jeho kalubale ga kowa ba, fa huwa mushribun ma'anar tahaddi, don haka shi ya kunshi ishrabi, garwaya abu cikin abu, yadda ake garwaya abin sha, ka ɗebi ruwa ka zuba ma hura, kaga ta abin ga, kaga an garwaye hura da ruwa, to shine mushrib. Fa huwa shi mushribun ma'anar tahaddi, wanda ya kunshi ma'anar kalubale ne. In nafi yazo da siga ta tambaya, to ya kunshi kalubale. Wa hadhihi qa'idatun muhimma, wannan kuma qa'ida ce muhimmiya. Wace mecece ka'idar cha kullama kana al-istifham bi ma'anan nafi, sanda duk istifhami tazo da ma'anar korewa, fa huwa mushribun ma'anar tahaddi, to ita ta kunshi ma'anar kalubale. Duk inda kaga an kawo istifhami, kuma istifhamin nan tana da ma'anar nafi, to kalubale ne ake jefawa. Ka anni aqulu, kamar ina cewa in kunta sadiqan, in dai ka zama mai gaskiya ga abin da ka fadi, fatini bisamiyin lahu, to kawo min wanda a takwaran Allah, shi amma ana hal ta'lamu lahu samiya. In abinda ka faɗi gaskiya ne, Allah na takwara, to kawo shi, kaga ma'ana babu shi. Wa ala hadha, to akan haka, fa hal ta'lamu lahu samiya ablagu, cewa hal ta'lamu lahu samiya zuwa da korewa da siga istifhami yafi isa matuƙa, min daga la samiya lahu, cewa babu takwara gare shi. Muna tare. Wasami, to me sami, daga ismun an ka samu samiyun ay almusamma bismika wanda an ka samu suna irin sunan ka shine sami takwara kenan da Hausa ko wani takwaran wani ma'ana sunan su guda me sami huwal musama shine wanda an ka samu suna irin sunan ka ay almumathil wanda adda suna kwatankwacin naka qauluhu fadatai shi ibnu taymiya da yace wala kuf alahu kaga yace la annahu subhanahu la samiya lahu domin shi Allah tsarki ya tabbai da takwara kuma wala kuf alahu kuma babu tamka gare shi me addalilin ibnu taymiya na cewa aqidar ahli sunna suna da aqida Allah bai da tamka wad dalilu abinda addalilin cewa babu tamka ga Allah qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki da yace wallam yakullahu kufuwan tamka wallam yakullahu bai zamo gare shi ba ahadun da kowa ba wanda attamkar Allah ko ga suna ko ga sifa ko ga aiki ina fatar kun fahimta siffa tai ta yi kama da ta Allah ko aikin sa yayi kama da na Allah ko suna ne yayi kama da suna Allah babu qauluhu fadatai shi ibnu taymiya yace wala nidda lahu kuma babu kishi ya gare shi niddun wanda jam'i ne yake andada falataj alulillahi andadan wa antum ta'lamuna wala nidda lahu haka babu kishi ya gare shi me dalilin cewa Allah bai da kishiya wad dalilu qauluhu ta'ala dalilin cewa Allah bai da kishiya fadatai da yace falataj alulillahi andadan kakku samu Allah kiyo shi andada jam'in niddun wa antum ta'lamuna ala hali kuna sane cewa waɗannan da kuke sanya ba kiyoshin Allah bane ai ta'lamuna kuna sane Allahu na annahu la nadda lahu cha bai da kishiya wan niddu abinda an niddu bi ma'anan nadhir yana da ma'anar tamka domin kishiya da kishiya ba me bambancin su ga miji duk matsayin su guda uwar gidan da aka cewa da uwar gida da amarya wannan gargajiya Hausawa ce shari'a ba ta da uwar gida kowace mace uwar gida ce da wanda tattawa da farko da wanda tattawa da ƙarshe duk matsayin su guda ga miji in miji ya mutu mi an gadon su ana cewa ga tona ta yi shekara 30 a bata kaza ga shekara ta 2 a bata ƙasa dinnata gadon su guda don haka babu uwar gida babu ina fatar kun fahimta to yace wan niddu bi ma'anan nadhir yana da ma'anar tamka wa hadhihi thalatha waɗannan abubuwa guda uku da as-samiu da al-kufu sannan da an-niddu ba su ya kawo ba yace ahli sunna na da aqidar da Allah baya da waɗannan uku al-musamma ko wa hadhihi thalathatu al-musamma waɗannan abubuwa guda uku da anka ambata ba musamma ba as-samiu wa hadhihi thalatha waɗannan abubuwa guda uku as-samiu takwara wal kuf'u da tamka wan niddu da kishiya ma'anaha ma'anasu mutaqaribun jiddan ta kusanci juna ma'anasu kusan dubu sun yi kusa da juna ga ma'ana la'anna ma'anal kuf'a domin ma'anar kuf'u tamka alladhi yukafi'uhu wanda yayi kama da shi wala yukafi'u shay'u shay'a abu ko baya tamka da wani abu illa idza kana mithluhu sai in ya zama kwatankwacin sa fa in lam yakun mithluhu in bai zama kwatankwacin sa ba lam yakun mukafi allahu ba a ce mai tamkas bai zama tamkas sa ba idan to in haka ne la kuf allahu Allah baya da tamka don ba abin da ya kama da shi ai laysa lahu mathilun baya da wanda an misalin sa wanda aka yi wani kan yayi kama da Allah subhanahu wa ta'ala muna tare wa hadha an-nafi wannan korewa al-maqsud minhu da anka ce benga wannan korewa da anka yi anka ce hal ta'lamu lahu samiya abin nufi da shi bayanu kamali sifatihi bayanun kamali siffofin Allah kaga ai wasu siffofi na Allah sun ga zahiri sun ga ambato sun yi kama da siffofi na bayi ne ko amma kuma an ka ce ko kaji sun yi kama ba ɗaya suke ba to me bambancin su saboda siffofin da siffofin talakai waɗanda sunan su guda da siffofin Allah to waɗannan siffofi na talakai na kasassun siffofi ne amma shi na Allah kammalallun siffofi ne yanzu misali inna allaha kana sami'an basira, Allah ya zama mai ji mai gani. Kaga daga cikin siffofin Allah akwai ji, Allah yana ji. Muna ji ko bamu ji? Muna ji. Basira, Allah na gani. Muna gani ko bamu gani? Muna gani. Yayin da jin mu da ganin mu irin na Allah ne, me bambanci? Namu siffa ce ta abin ga akwai nakasa, siffa ce ta kamala mu, a ce mutun yana ji, ya a ce mai kurma. A ce yana gani, ya a ce mai makaho. Ina fata kun fahimta. Siffa ce ta kamala mu gare mu, amma kuma tana dauke da nakasa. Don akwai sanda aka haihuwar mutun kurma. Tun ga haihuwa bai taba ji ba. Ko kuma a kana ji yana jin ya rage. Ko ma ka koma kurma an haihe ka kana ji amma kuma sai kunnun su dadi. Ko a haihe mutun makaho. Koko yana gani sai rage ganin ya rage, wanda a kusa gare ɗaya in kana ci ne bai iya ganin ka, ko kuma ma ganin ya ruhe gaba ɗaya. Amma kaga da jin Allah da ganin Allah da duk wata siffa ta Allah har abada na kasa ba ta shigan su, to shi bambancin siffa Allah da ta dan Adam. Dan an ce inna Allaha kana aliman hakima, Allah ya zama mai ilimi kuma mai hikima. Shi ma mutum yana da ilimi ko ka, amma dai ka san koyi jirgin sama da yayi hikima. Akwai hikima ga yin jirgin sama, akwai hikima ga yin waya, akwai hikima ga yin kwamfuta, akwai hikima ko babu. Amma kana hada ilimin mutum da na Allah, ilimin mutum ragagge na, don akwai abin da bai wafoka kulli zi ilmin alim, saman ku wani mai ilimi akwai wani mai ilimi. Ɗalibin da ka karanta su ko dan da ka haifa sai Allah ya sani, sai abin da baka sani ba. Amma shi Allah ilimin sa akwai abin da bai sani ba. Amma ko duk wanda mallami yayi ilimi akwai abin da bai sani ba. Ina fata kun fahimta. So kaga ilimi duk da yake siffa ce ta kamala gare mu, amma kamala tana dauke da nakasa. Akwai wani abu ka san shi ma ka karanta ko an faɗa amma sai kamanci. Amma kaga Allah shi bai mantuwa. Ina fata kun fahimta. Haka hikimar Allah. Kai jirgin sama kan yana da hikima. Matsala ta guda dan toilet din da aka yi matsace. Babu ruwa ka toilet, babu ruwa kuma yayi kadan daga kaga hikimar yin jirgin sama hikima ta, amma cikin hikima kuma mun gano illa. Babu wurin sallah, in sallah ta kama ku ba inda an hake bance ayi sallah, kuma an san musulmi na shiga nai. Kaga ga wata illa nan. To sabanin hikimar Allah, shi hikimar Allah ba ta dauke da nakasa ko wace iri. Ina fatar kun fahimto. Shi an bambancin siffa Allah da siffa halittu ne. Siffa Allah siffa ce ta kamala, ba ta dauke da nakasa ko wace iri. Amma kuma siffa dan Adam duk yadda ka gane ta siffa ta kamala, tana dauke da kamalan nan ba ta cika ba, tana dauke da nakasa ko nakasa na iya fada mata. To ina yake, ina mun ka aje wa hadha an-nafi, wannan korewa da an kai al-maqsud minhu abin nafi, daggare shi bayanu kamali sifati, bayanin kammala siffofin Allah, babu wanda aka kama da Allah. La'annahu likamali sifatihi, domin shi Allah saboda kammala siffofin sa, la ahada, babu wani mutum guda yumathiluhu, da akwatankwacin sa, ce wani yayi kama da Allah. Qauluhu, fadatai shi Ibn Taymiyyah da yace wala yuqasu bi khalqihi, hakan ga ba a yin kiyasin Allah da halittunsa subhanahu wa ta'ala, tsalki ya dauka sun tabbatar mai. Al-qiyasu, qiyasi yanqasimu ila thalathati aqsami, ya kaso kashi uku. Qiyasu shumulin, shi anna farko. Wa qiyasu tamfilin, shi anna in qiyasi na biyu. Wa qiyasul awlawiyya, inda yace qiyasul awladiyahi, qiyasul awla shine nau'in qiyasi na uku. To waɗanda su an nau'ukan qiyasi manya waɗanda an kasani, akwai wasu ƙanana da basu shahara ba. Fa huwa subhanahu wa ta'ala, shi Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqasu bi khalqihi, ba a yin qiyasin sa da halittun sa. Qiyasu tamfilin, qiyasi na misaltawa, wala qiyasu shumulin, koko qiyasi na kumsawa. Ina fatar kun fahimta. Qiyasu shumulin, qiyasi na kumsawa, abinda ya kumshi abu guda, wanda ya kumshi ɗaya ɗaya ku. Yanzu kamar ɗan Adam ba mutum guda bane, to amma kuma yaya zan ɗan Adam ya kumshi hannuwa, yana da hannuwa, yana da ƙafafu, yana da ciki, yana da fuska, yana da kai, yana da kaza, yana da kaza. To waɗannan su components ɗin su zaka haɗawa kai ɗan Adam. Ina fatar kun fahimta. To sanda duk an ka samu wani wanda adda wani abu irin waɗannan components ɗin da an ga ɗan waɗanda an ka haɗa an kai ɗan Adam, wannan da irin su, to kaga sai a ce wani yayi kama da dan adam saboda kiyasu shumulin saboda shi ma yana da hannuwa yana da kafahu yana da ciki yana da kaza yana da kaza shine kiyasu shumulin ba ma da labiri yayi kama da mutum an ka ce da bahilla ce gane ce kawo sat wani bahilla ce da ba na Nijar na koko na Najeriya ce ka haka wani bugu biri ka ce wanda ya gami da ce kawo sat abin da burka guda ta ka gani to shi ne kiyasu shimulin to kiyasu tamfilin kuma kaga dan adam yana da hankuri yana da fushi yana da jimriya yana da kyauta yana da rowa kaga waɗannan to sai a samu wani kuma wanda adda irin waɗannan to shi da kiyasu tamfilin wani yayi kama da wani ga hankuri wallahi yayi kama da wani ga hankuri ina fatar kun fahimta shi ne kiyasu tamfilin shi kuma kiyasul aulawiyya kiyasul aula yazan yana da hannu ya an ka ce hannun mutum da hannun mutum da hannun giwa wane ne yafi hannun giwa yafi girma yafi karfi bisa ga hannun dan adam ina fatar kun fahimta sai to ya ana so a kwatanta karfin hannun mutum sai a misalta shi da hannun giwa ko kuma jarumta mafi komi jarumta zaki sai a misalta shi da zaki to kaga kiyasul aula kenan a misalta wani abu da abinda an ka san ya hi shi kai gwalab dangana da kamar rana kaga an kwatanta shi da rana alhali kuma kowa ya san rana ta hi shi haske shine kiyasul aula kamar misali cikin qur'ani tabaraka wa ta'ala yana magana game da uwaye yace wala taqullahuma uffin uffin kalma mafi sauki kamar a ce tir ko tirkakace musu to kamar dai su ha min babu aula to kiyasul aula kenan ko tir an ce kakkace mu uwayenka to ina ga marin su min babu aula shine kiyasul aula muna tare to kiyasi nau'i uku nau'i biyu duk basu ba a kiyasin su ga Allah da talikai ne da kiyasu shumulin da kiyasu tamfilin a ce a wani hali na yayi kama da halin Allah ko dabi'a ta yi kama da dabi'ar Allah shine kiyasu tamfilin ko kowa ne hannu na yayi kama da hannun Allah ko kafa ta yi kama da kafar Allah ko fuska ta yi kama da siffar Allah ko rayuwa ta yi kama da kaga kiyasu shumulin kenan to wannan nau'in kiyasi biyu duka ba a yin kiyasin Allah da halittunsa amma kiyasul aula shi dama haka yake in kace wani na da hankuri amma Allah ya hishi hankuri kaga kiyasul aula kenan in ana magana hankuri duk ya dan adam ya hankuri ai bai kai Allah ba madalla to kiyasul aula kenan shi wannan ana yin sa ga Allah to kiyasul shumul zai yi ma bayani dangane da nau'ukan kiyasin guda uku kiyasul shumul kiyasi na kumsawa huwa ma yu'rafu bil ami shamili shine abinda an ka sani bil am gamamme ashamil wanda ya kunsa lijami afradi ga dukkan ɗaya kunsa kamar mutum an san ordinary mutum dai normal human being yana da hannuwa yana da kafafu yana da ciki yana to waɗannan kaga duk dan adam ya kunshe su ho madalla to sai a ce shi ma Allah yana da hannu to sai ka dauka hannun Allah irin dan adam shine kiyasu shumul wannan bai abin ga Allah ko da dan adam na da hannuwa kuma an kace shi ma Allah yana da hannuwa biyu ka taba dauka hannun dan adam irin na Allah muna tare bi haifa yakunu kullu fardin mai yayin da kowane ɗaya daga cikin su yake kasancewa dakhilan mai shiga fi musamma zalikal ladga abinda wannan ake kiran wannan lafazin wa ma'anahu da ma'ana ko an ce Allah na da hannu dan adam na da hannu kakka taba tunanin cewa hannun kala guda ne fa masallan misali idza qulna in munka ce al hayatu rayuwa dan adam na da rayuwa ko bai da Allah na da rayuwa ko bai da to yau sai ka dauka rayuwar dan adam irin ta Allah ta kaga kuskure ne ba dai suke ba sunan dai ya hadu amma ba dai suke ba kamar in Allah kabirun ne babba ne shi ma dan adam muna da kabiru ai ko Allah aliyu ne madaukaki dan adam ma akwai aliyu kana nuhin girman da daukar duk guda ce ba guda bace yanzu misali rayuwa
fa innahu la tuqasu hayatul lahi ta'ala, ba za a yi kiyasin rayuwar Allah bi hayatul khalqi da rayuwar halittu ba, a yi kiyasin su a ce dudai ne. Dan me min ajali annal kullu, saboda cewa kowannen su yashmuluhu ismu hayyin, saboda sunan hayyin ya kunshe shi. To tunda sunan kowannen su hayyun ne, dan adam hayyun, Allah hayyun, sai a ce to duk guda ne, to ba za a yi ba. Suna ɗaya sun ka hada, amma ga hakikani ba ɗaya suke ba, domin rayuwar dan adam na farko dai halitta ta an kai, sannan na biyu tana da farko, dan uku tana da ƙarshe, na hudu akwai abubuwa rashin jin daɗi da sanda take da rai da ake samuwarta, ƙarshe kuma za a yi mata sakayya. In yayi rayuwa kware a kai shi aljanna, in akai rayuwar nan cikin wuta a azabtar da ita. Amma kaga rayuwar Allah duk sabani haka, rayuwar Allah ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba san da za ta ƙarewa, ba wani abu na rashin jin daɗi da ke gitta mata, sannan ba halitta ta an kai ba. Su kaga suna ɗaya haɗa su, amma ba ɗaya suke ba. Muna tare, wannan shi ne ƙiyasu shumulin. Wa ƙiyasu tamthil, shi ko ƙiyasu tamthil huwa an yulhiqa shay'u, shi ne a riskar da an yulhaqa shay'u, a riskar da wani abu bi mathilihi, da tamkarsa. fayuj'alu ma thabata lil khaliq, sai a sanya abin da ya tabbata ga mahallici Allah kenan, mithla ma thabata lil makhluq, kodancin abin da ya tabbata ga taliki, kamar ya tabbata Allah mai hankuri ne. Shi ma dan adam yana da hankuri ai ko, to sai a sanya irin hankurin Allah, hankurin dan adam irin na Allah, ka kuskure ne. To ina sai nau'in qiyasi na uku, wa qiyasul awlawiyya, qiyasi na awla huwa an yakuna alfar'u, shine reshe abinda zaka ki, dama in ka ji qiyasi kamanta wani abu da kwatanci ne, shine qiyasi ko. To dole a samu abu biyu ga abinda za a qiyasi, da asali da reshe. Reshe shine wanda za a qiyasin sa akan asali, madalla asalin haske rana, gulab da bayan an kai shi, to sai a kwatanta hasken gulab da hasken rana. Kaga what gulab din lantarki shine shine reshe, rana ita ce asali, to sai a kwatanta reshe akan. To yace huwa an yakuna alfaru, shine reshe ya kasance a walabil hukumi, yafi cancanta da hukunci, min alasl, daga asali. Wa hadha yaqulu alulama, wannan malamai suna cewa innahu musta'malun, wannan ana amfani da shi fi haqqillah, ga haqqin Allah. Liqaulihi ta'ala, domin fadar Allah da yace walillahil mathalul a'la, misali mafi daukaka, ko kuma ka cire misalin ka ce sifa mafi daukaka, walillahi ta tabbatar ma Allah. Ashe kenan duk wata siffa kuma da Allah ya tarayyata da dan adam, kamar Allah na da hannu, dan adam na da hannu, to kakka taba daukan guda ne, ta Allah tafi daukaka. Shi an ma'ana walillahil mathalul a'la, siffa mafi daukaka ta tabbatar ma Allah. Duk wata siffa da Allah ke tarayyata da dan adam, to ta Allah tafi daukaka. Ina fatar kun fahimta, ba daidai take da ta halittunsa ba. Bi ma'ana, da ma'anar kullu sifati kamalin, duk wata siffa ta kamala, to falillahi ta'ala, to Allah madaukakin sarki, falillahi ta'ala min ha'a'laha, to a'laha mafi daukakata, falillahi ta'ala, ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki min hadaggarita. Duk wata siffa ta kamala wadda an ga dan adam, to Allah tabaraka wa ta'ala yana da wadda ta hita daukaka. In an ka ce ka, amma wani akwai ilimi gare, jiyar da yaka karatu, jiyar da yaka tafsirin Qur'an da sauran, akwai ilimi gare, to duk ilimin da ka sani a ga dan adam, ilimin Allah ya hina shi, madalla. An ka ce dan adam na da huska, shi ma Allah na da huska, to huska Allah ta hita dan adam, shi an ma'ana. To ina yake wasam'u, ji siffa ce ta Allah, kuma siffa ce ta halittunsa ko. Wal basaru, da gani. Wal ilmu, da ilimi. Wal kudura, da samun iko. Wala yanzu inda bamu da iko muna zuwa masallacin ga, madalla. Wal kudura, da iko. Wal hayatu, da rayuwa. Wal hikima, da hikima. Wa ma ashbaha, da abinda ya kama da waɗannan siffofin duka. Mawjudatun fil makhluqat, duk waɗannan siffofin samammu ne ga duk talakai suna da su. Haka shi ma Allah yana da su ko, lakin lillahi a'laha, sai dai mafi daukakar waɗannan siffofin sun tabbatar ma Allah, wa akmaluha, da kuma mafi kammalarta. Allah na ji dan Adam na ji, amma jin Allah ya fi kammala bisa ga dan Adam. Don da jin dan Adam da baya ya faru kuma yana da iyaka, kuma ana iya dade shi sabanin na Allah. Haka gani, haka ilimi, haka kudura, haka rayuwa, haka hikima da sauran dukkan da dai muna tare. Wala hadha, saboda haka ahyanan wasu lokuta nastadillu, muke kafa dalili biddalalatil aqliya, da daluluwa na hankali min zawayatil qiyas, ta gefin qiyasi bil aula na mafi cancanta, da qiyasil aula. Fa mathalan, misali na kulu muna cewa al-ulu sifatu kamalin fil makhluq, daukaka siffa ce ta kamala fil makhluq ga taliki. Yan sarkin musulmi da yana sa'adu ne, yazo ya shiga soja, yana nan yana nan har ya kai kanal da sauran su, ka ko gidan soja ba shi ya overall ba, akwai brigadier general, akwai general, akwai lieutenant general, akwai confirm general, duk ga sunan gaba gare shi ko madalla. To sai dai Allah ya dauko shi da yake so ya dauka shi, sai an ka ba shi sarkin musulmi. Ya an dauka shi ko ba dauka shi? Dauka ta same shi ko ba same shi? To yanzu kana har daukaka sarkin Sa'ad ya samu na zama sarkin da dauka Allah, ta ga ba su dai. Amma ya dauka ko bai dauka ba? Ya dauka. Tun da yanzu duk ko misuna ne, ko chief of army staff ya taho shi dai abbabba yanzu. Ka hasan da an kana da shi yana kanal. To da sai chief of army staff na wannan zamani ya taho ya mai murna, yana shigowa sai ya mike haka, sai wannan ga magajin gari ya ce kai dan fa ba gidan soja da ba. Ya ga babba ne san da wuri, bai san yanzu ya wuce shi ba. To ina yake? Ya ce ina yake? Wala hadha, saboda haka a hayanin wasu lokuta nastadillu, muke kafa dalili biddalalatil aqliya, da daluluwa na hankali min zawayatil qiyas, ta gefin qiyasi bil aula, qiyasil aula. Fa mathalan, misali na kulu muna cewa al ulu sifatu kamalin, daukaka siffa ce ta kamala fil makhluqi ga taliki. Yanzu kaga wanga tunumbu ya biya bukata ta daukaka da yake bi daya dai zan shugaban kasar Najeriya, ya same ta, ya samu dauka ko bai samu ba bisa ga sanda yake tulumbu ne. To fa idza kana sifatu kamal fil makhluq, in daukaka ta zan siffa ta kamala ga taliki, fa huwa fil khaliq, to daukaka ga mahalicci min babu aula. Ina hatta kun fahimta? Wa hadha da'iman, wannan kullun najidu, muna samun wannan fi kalamil ulama, ga maganganun malamai. Duk abinda asifa ta kamala ga dan Adam, to in dai tana kammala dan Adam, to ga Allah min babu aula. Asifan ta shi da wannan siffa. Shine abin ga qiyasul aulawiyya. Fa qaulul mu'allif rahimahullah, maganan mawallafin Ibn Taymiyyah kenan, Allah shi mai rahama, yace walla yuqasu, ba a yin qiyasin Allah bi khalqihi, da halittunsa ba a kwatanta Allah da halittunsa. Ba da qaulihi, bayan yace la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu, sai ya kawo walla yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, ya'ani alqiyasul muqtada lil musawati. To me yake nuhi da cewa ba a yin qiyasin Allah da halittunsa? Yana nufin qiyasi al-muqtada, wanda ke hukuntawa lil musawati, ga daidantaka. Abu kaza na Allah daidai yake da abu kaza na halittunsa. To irin wannan qiyasi abai, wa qiyasus shumul, shine qiyasus shumul wa qiyasut tamthil, da qiyasut tamthil to su an kana. Amma qiyasul aula wannan tabbatacce ne, duk abinda asifa ta kamala ga dan Adam, to min babu aula ga Allah. Idan yamtani al-qiyasu bayna Allah, qiyasi tsakanin Allah wa bayna al-khalqi, da halittu yamtani, yana hanuwa ne litabayun bainahuma, saboda bambancin da a tsakanin su. Wa idha kunna fil ahkam, to in munka kasance cikin hukunci, in munka dawo mu hukunci la taqisul wajiba, ba za ka yi qiyasan abinda an wajibi ba al-ja'iz akan abinda al-ja'izi, bangaren hukunci. Ga abubuwa guda biyu, abu kaza wajibi ne a aikata shi ga shari'a, amma abu kaza ja'izi ne, ana kiyasa su a ce duk ɗaya suke ba, ana hada wajibi da ja'izi. To kaga awul ja'iz, koko kai qiyasin ja'izi alal wajibi akan wajibi. ففي باب الصفات هكان بابن صفوفي بين الخالق tsakanin mahallici wal makhluqi da abin halitta tai min babu aula duk wata siffa ko da kaga dan adam da wannan siffa Allah da wannan siffa to kaka dauka duk guda ne ta Allah ta fita dan adam law qala laka qa'ilun da wani mai magana zai ce ma Allahu mawjudun Allah cikin siffofi ne mawjudun saman me ne akwai shi ko babu shi akwai shi wal insanu mawjudun shi ma dan adam mawjudi ne saman me ne akwai shi akwai Allah akwai dan adam ko to amma samuwar tasu guda ce ba guda bace shi Allah da dai akwai shi kuma zai ci gaba da existing har abada ba san da zai kare amma dan adam akwai san da babu shi kuma akwai san da za a koma babu shi kuma kaga shi samuwar ba dai bace wa wujudullahi samuwar Allah ka wujudul insani kamar samuwar dan adam ce bil qiyas ga qiyasi sai wani badakkari wani boba yazo yayi qiyasi yace to tunda Allah sa to nayi sanar da mutum bisa ba barka sai wani boba wanda bai da Hausa sai ya taho yace to ai da Allah da dan adam duk samammu ne sai yayi qiyasin samu Allah da dan adam yayi daidai virus fa na kulu sai mu ce la yasihu wannan kiyasi bai inganta ba don me la'anna wujudal khaliq domin samuwar Allah mahalici wajibun wajibi ce wa wujudul insani amma samuwar dan adam mumkinun abu ne kawai mai yiwuwa ba wajibi ba dole ne sai an samar da shi ba ina fatar kun fahimta falau qala da ya ce aqisu sam al khaliq zan yi kiyasin jin Allah mahalici ala sam al makhluqi akan jin taliki naqulu sai mu ce la yumkinu bayyuwa ay kiyasin su wa zalika wannan ko la anna sam al khaliq saboda jin mahalici wajibul lahu wajibi ne dole ne daga cikin siffofin Allah dole ya zan mai ji mai gani la qasama Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji magana wannan da ke jayya da kai game da mijinta ka gani Allah na ji to ji wajibi ne ga Allah la ya atarihi na kasan kuma jin nan na Allah wata nakasa ba ta gitto mai a ce yanzu Allah ya rigi ji wallahi sai ka daga murya kwarai ya kaji shi dakin Aisha jayayya ta faru Aisha tace ina jin matar tana jayayya ina jin wasu maganganu ban ji amma Allah yana saman sama ta bako yace ya jiya ashe jin mu irin nashi ne tambayi Aisha ka jiya tace tana jin wasu maganganu ba ta jin wasu amma Allah ya ce duk abin da ta faɗa ma da ya Allah ya ji to yace la ya tarihi na kasun domin jin Allah na kasa ba ta gitto mai a ce Allah ya rige ji ko ma ya kurumce gaba dai wa huwa shamilul likulli shay wannan ya kumshi komi sannan jin Allah yanzu iya ka abin da haka ji abin da akusa gare ka yanzu wanda awaje wanda a cikin masallacin tanki ko wanda aka so tanki yana jin karatun gadda ne kai to kaga ashe je to amma shi Allah duk inda ka shige ka hudu magana ya jiya to wa huwa shamilul likulli jin Allah ya kumshi komi wa sam'ul insani amma jin dan adam mumkinun shi ba wajibi bane ba dole dan adam ya zama mai ji ba abu ne kawai mai yiwuwa if yajuzu an yuladal insanu asama domin yana halatta a haihi dan adam kurma tun sadda uwa ta haihi kurma ta haihe shi wal mauludu sami'an wanda ma an ka haifa mai ji yalhaquhu naqsu sam'i nakasar jin kuma tana iya riskuwa tai da yana ji yau sai ka daga murya ya rige ji ina fatar kun fahimta ko ku gaba ɗaya ma jin ya dadi wa kadhalika hakan ga fa inna sam'ahu don haka jin sa mahdudun iyakantacce ne wa kadhalika hakan ga kuma fa inna sam'ahu ko da shi dan adam din yana ji a ce kuma ba wata nakasa da ta shiga ga jin yana nan yana ji rai amma jin mahdudun iyakantacce ne bai ji abin da aka yi tanki yanzu dan nan abinda akai unguwar rogo bai ji balle abinda akai argungu ko birnin kabi amma shi Allah duk inda kai magana yana ji muna tare kaga ashe kenan suna ɗaya sun ka hada da jin Allah da jin dan adam amma ba ɗaya suke ba wanda ya kiyasin su yayi kuskure idan to in haka ne la yumkinu an yuqasa Allah bayyuwa ai kiyasin Allah bi khalqi da halittunsa fa kullu sifatin la duk sifofin Allah la yumkinu bayyuwa an tuqasa ai kiyasinta bi sifati khalqihi da sifofin halittunsa li zuhuri tabayun al-azim saboda bayyana bambanci mai girma bainal khaliqi zakanin mahalici wa bainal makhluqi da abin halitta wa qawluhu fadar ibnu taymiya cikin littafi ne yace fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi, domin shi Allah yahi kowa sanin kansa, wa bi ghairihi kuma yafi kowa sanin waninsa. Duk yadda ka san Allah, Allah yake sanin kansa. Duk yadda ka san bayan Allah, kuma Allah yake sanin su, don shi ya halicce su. Duk yadda engineer ya san mashin, engineer mai gyara, duk yadda san mashin, kana hada shi da buturin da ya kero mashin din, to ka gani, to waye mu Allah. Don haka duk yadda wani ya san dan Adam, to Allah yake sanin dan Adam, don shi yayye shi, ya san yadda ya tarkibin abi ne da sauransu. Amma likita iyaka ya karanta dai, in an kai kaza kaza ya faru, kaza yayi ciyo, in yayi ciyo ga yadda za a yi a magani, shi da ya sani, to Allah shi yayi abubuwan da ciyon da lahiyar da mi dukke samu da dushi yayi su. Don haka shine ma'ana fa innahu a'lamu subhanahu wata'ala bi, shi Allah subhanahu ya fi sanin kansa, wa bi ghairihi kuma ya fi sanin waninsa. Wa azdaqu qila, kuma Allah ya fi gaskiyar zance. Wa man azdaqu minallahi qila, wa man azdaqu minallahi haditha, ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance. Qila ma'ana qawlan, wa huwa azdaqu qawlan, sai an ka ce qilan, Allah ya fi kowa gaskiyar zance. Wa ahsanu hadithan, kuma ya fi kowa kyawun magana, duk wani mai kyawun magana, to maganar Allah ta fi tashi kyawu. Min khalqihi, daga halittunsa. Sharihin wannan magana da yace fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Qala al mu'allifu rahimahullahu, mawallafin Ibn Taymiyyah kenan, Allah shi mai rahama, ya faɗi hadha, wannan magana cewa fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa azdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi, ko ya faɗi wannan magana tamhidan, don ta zan shimfida, wa tawdi'atan, da kuma abin taki, liwujubi qabuli, domin wajibcin karbat, ma dalla alaihi kalamullahi, duk abinda maganar Allah ta dalilantar akai ne. To in ka yadda da cewa Allah ya fi kowa sanin kansa, ya fi kowa sanin halittunsa, kuma ya fi kowa gaskiyar zance, kuma ya fi kowa kyawun zance, ana ce ma Allah ya ce kaza ka tsaya jayayya, ma dalla, kaga ya faɗe ta da don ta zan shimfida, ga karbar duk abin da yazo daga Allah, min sifati na sifofinsa. To in ka yadda Allah ya fi kowa sanin kansa, kuma ya fi kowa sanin halittunsa, sannan ya fi kowa gaskiyar zance da kuma kyawun zance, to sai yace yana da hannu. In ka yadda da wanga yadda ta haƙiƙa ne, kana tsaya musun cewa Allah na da hannu, dole ka yadda. To wa gaida hada watatta wa zalika, wannan annahu yajibu qabul, wajibi ne karban ma dalla alayhi alkhabar, duk abinda labari ya dalilantar akai nai, duk abinda Allah ya bada labari, kamar yana da hannu, yana da kafa, yana wannan duk ba labari yake bayarwa ba, to wajibi ne karban duk abinda labari ya dalilantar. Idza ijtama'at fihi awsafun arba'a, in sifofi hudu sun shahila, ko ba labarin Allah ba, ko dan Adam ya baka labari, in dai labarin ne ya kunshi waɗannan siffofi guda hudu, wajibi ne karɓar labarin nan, ko da ga dan Adam, to ina ga kuma inda ya hito, in ya hito daga Allah, ga siffofi hudu waɗanda ke wajabtar da karɓar labari. Na farko, al-awwal, an yakuna sadiran al-ilmi, ya labarin ya zan ya gangaro ta hanyar ilimi, ba shashi faɗe ba, ba akan jahilci ko zato ba. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina, labarin wala yunabbi'uka mithlu khabir, ba mai baka labari kamar masani. To labari daga cikin sharuɗin da ke wajabta karɓar labari, ya zan labarin nan ya fito ta hanya ta ilimi, ba shaci faɗe ba, ba kunni ya girmika ka ba, ba zato ba, kuma ba tatsuniyoyi ba. Ina fatar kun fahimta, kun ba akan jahilci an kai maganar ba. Wa ilayhi al-isharatu bi qawli, zuwa ga wannan yayi ishara da magana ta yadda yace fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, Allah ya fi kowa sanin kansa, kuma ya fi kowa sanin wanda ba shi ba, halittunsa kenan. Kaga ga ilimi nan ko. Alwasfu thani, siffa ta biyu da ke wajabtar da karɓar labari, as-sidqu, gaskiya, labarin nan ya zama gaskiya ne. Wa ashara ilayhi bi qawlihi, to sai Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa ga wannan siffa ta biyu ta gaskiya da zance, yace wa azdaqu qila, kuma Allah ya fi kowa gaskiyar labari. Duk duniya ba mai gaskiyar labari kamar Allah, ba a taba fahimta ƙarya ga labarin Allah ba, sabanin dan Adam, kowane na ya taba zukata, ko ta da gangan, ko ta ya samu mahita, ko dai wani abu, ko ta lalura, awo ma dai baka cewa baka taba zukata ko sau guda ba, to shi Allah ko sau guda bai taba ƙarya ba.
don abu biyu ka sa ƙarya, tsoro da kwadayi. Tsoron kada abu yi maka za sai ka yi ƙarya don ka samu maheta temporary delay kafin ta tashi. Sannan in kana kwadan ka samu wani abu kana iya ka yi ƙarya don haka ga abin nan. To me wa Allah ka tsoro? Me ya kwade ga wani? To me bukata ya yi ƙarya? Babu dalilin sa Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace mutane uku Allah zai yi musu azaba. Yace malikun kadhabun, shugaba makareci. Dama ƙarya ana yin ta saboda dalili biyu, ko tsoron wata musiba ta farma, ko kudayen samun wani abu. To shugaba waye ka tsoro? Bai kamata a ce shugaba na tsoro, sai dai a ji tsoro ne shi tun daga reshe abin ga komi yake. To sannan kowa ga shugaba ya kwadai, a baka kaza a yi ma kaza, to me ya kwadai ga wani? To me zai sa shugaba ya ƙarya? To shi yasa ƙarya ga kowa laifi ce, amma ta himuni ga shugaba. Wa'ailun mustakbirun, da talaka mai girman kai. Me ka sa girman kai? Wata ni'ima da Allah ya yi ma, to yiwon ciki ne ta isa kuma ga dan neman hadin rai. Kaga girman kai ba aikin talaka bane. Masu ni'ima waɗanda an kawo su ya kamata su yi girman kai. To kai muka ga, to akan ka sa rigar da ba taka ba sai Allah ya azabta ka. Sai wanne na uku? Shekhun zanin, dattijo mazinaci. Dama mika sa zina, shawa. To ƙarshen shawa tana ga matasa. Tsoho shawa ka takare. Ko ga iyalinka iyaka zama hankuri ɗaya ne akai da juwa. To me haka zina? Ka gani matashi in yayi zina, in uzuri ne yayi uzuri bisa ga dattijo yayi zina. Muka dattijo ga zina. Ga al'adu wanda dattijo yana da iyali. Amma matashi mahiya ba su da iyali. Sannan shawa ta fi ƙarfi ga matashi. Dattijo shawa ta yi ta mutu. To bi kai ka zina. Shi yasa shi ma tun da ya sa rigar da ba tashi ba Allah zai mai azaba. Zina ga kowa laifi ce, amma ta yi illa ga dattijo. Mun fahimta? To mu tafi. To siffa ta biyu da ke wajabtar da karɓar labari, as-sirqu, gaskiya. Labarin ya zan ya zo da gaskiya. To ko maƙiyanka ya faɗi, in dai ka san gaskiya ta ba ka ce a ni babu, dole ka karɓa. Sadaqaka wa huwa kadhubun, haka Annabi ya ce game da shaidan. Ya faɗa ma gaskiya amma dai makareci ne. To shi ya ka'ida. Wa ashara ilaihi biqawli, yayi ishara zuwa ga wannan da zance ne shi, mutum ya ce wa asdaqu qila, kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance. Al-wasfu thalithu, siffa ta uku da ke wajabtar da karɓar labari, albayanu wal fasaha, labarin ya zo da bayanin abinda ba a sani ba kuma cike da fasaha. Labarin da yanzu Allah ya ga labarin da ya bai mi kuka fahimta gare shi, mi a hikima ta ce wallahi bai da wata hikima, to kuma sai a jiwa da ba dole a karɓe shi ba. Labari ya zo da bayani, bayanin mi abinda ba mu sani, in ka zo ka faɗa mu abinda mun ka sani, shi laraba ka kira tahsilul hasili. Faɗa mana abinda mun ka sani, to da mi ka ƙare mu da shi? Ba ƙare ba, amma ga wani abu da ba mu sani ba. Ina kuɗin nan na palliative da an ka ce an ba gwamnoni biliyan BBA, wallahi yanzu gani ki da gwamnan house ga shinkafa can an tara. Kaga yanzu ka faɗa mana abinda ba mu sani. Kahin arabi shinkafa, mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba? Sai mu ji daɗi don ka faɗa mana abinda ba mu sani ba. Kaga labarinka ya zo da bayanin wani abu wanda ba baƙo gare mu, wanda ya ɓoyo gare mu. Madalla. To siffa ta uku da ke sa karɓar labari, ya zan ya zo da bayanin abinda ba a sani ba kuma da fasaha. Ina fatar kun fahimta. Wa ashara ilayhi biqawli, to shine Ibn Taymiyyah ga magana ta yayi ishara, yace wa ahsanu hadithan, kuma Allah ya fi kowa kyawun labari. In ka zo da labari wanda bai da wata fasaha, babu wani abu da ya ƙayatar, sannan ba wani abu sabo da ka bayyana muna, to me amfani wannan labari? Amma labari ga bayanin abinda mutane ba su sani ga fasaha, to wannan dole a karɓe shi. Al-wasfu rabi'u, siffa ta hudu da ke wajabtar da karɓar labari, salamatul qasdi, wato kubutan manufa, wal irada da kuma manufa. Mai bada labarin yana da manufa mai kyau ta ba da wannan labarin. Me a hikimar ka zo ka gaya mana biliyan biyu da an kawo yanfa ga shinkafa can, saboda hankalinmu ya kwanta, musan ba a sace kuɗin ba, don ana nan ana kuɗin ɗumar gwamna ya sace kuɗin ya kashe. To sai ka ce wallahi da idon ka ga shinkafa can, kaga an tara history Beirut, tana can duk a cikin history Beirut da buhuwa.
kaga me abin hikimar labarin domin wancan notion na cewa an sace kuɗin an karkatar da su an zo da su ne an kai hitullon ga kohohin ga na gwamnati na Usman Faruk zuwa gwamnati har a shekariya ta ga shinkafa hacin an tara kaga shi an mun hal labarin muna tare to shine yace salamatul qasdi wato kubutan manufa wal irada da manufan labarin ya zan lafiyayyata mi an manufar da kan bada labarin manufa ce ta kwarai shine salamatul qasdi wal irada bi an yuridal mukhbiru shine mai bada labarin shine al mukhbiru bi kasril ba'i in an kawa ba'un fata mukhbar wanda ake ba labari kaga al mukhbiru ismul fa'ili al mukhbaru ismul maf'uli bi an yuridal mukh shi wanda ke bada labarin yayi nuhin hidayata man akhbarahun shiryar da wadanda yake ba labarin ya kawo labarin domin ya shiryar da su ga wani abu na daidai yanzu ba wani yazo ya fada mana cewa biliyan biyun nan gwamnati ya sace ya karkatar da su an ba alƙalai na shari'ar zabe sai wani yazo ya ce mana ina magana ashe wallahi ƙaryata wallahi kuɗin nan ga su can an sau shinkafa da gero ga su can an tula da ido na na gane su kaga me manufa tai domin ya jaye mu daga wancan tunanin da an ka samu na cewa an sace kuɗin cewa kuɗi ba a sace su buga sunan ma an sau yanzu raba da ya kamata to duk labarin da ya cika waɗannan siffofi hudu wajibi a karbe shi ko shi dan ya taho da shi ko balle wani danai muna tare to ina ganin ya kamata sai mu tsaya fa dalilul awwal dalilin farko cewa labari ya zan an yi shi akan ilimi me dalilin wannan kaga in Allah ya kai mana rai gobe sai a ci gaba to Allah ya sa mana albarka da abin da mun ka karanta adalla to mutane sun samu muwadda mutane to akwai wani bawan Allah mallan wanga mallan ya hayya dongoza wanda ka aiki wari NNPC ya so muwadda 25 shekaran jiya ya aiko ya ce a raba mu almajin rai guda 25 don haka wanda ya san bai yana zuwa karatu amma bai da zarahin sai masu zarahi ba sai su amsa ba don da nawa take nawa 2700 to wanda ya san almajiri na kuma bai da zarahi ga su to cikin 25 sai mun ka dauki 10 an kasa masallaci na masallaci ne 15 za a rabawa kenan to wanda ya san bai da zarahi sai to ya dauki guda.